da ba ba do ba da ba de ye. Ba da ba ba do ba da ba de ye.
Little Miss Muffet,
sat on her tuffet,
sat on her tuffet, sat on her tuffet.